أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زم ci gaba da karatun littafin mai tarin albarka cikin lugha cikin wake shine littafin al-burda wannan shine darasi na shidda zan mu tashi ina wa khalifun nafs wa shaytan ne nan zan mu tashi mahadaka nusha sayari in gani kuma in saurari sautiya yawa sabon babi ne zan mu tashi ko zalamtu sunnata man ahaya zalam ko zalamtu yawa al-faslu salis ne zan mu tashi kan sabon fasali ne wala tazawwatu qabla al-maut nafilatan wa lam usalli siwa faradin wa lam asumi mun karanta wannan yawa zan mu tashi sabon fasali wanda malam Allah mashi rahama yake cewa inda an ga wannan matanin al-faslu salis wannan ba irin na zube bane tana da fasali fa irin wa'annan kaw suna zuba ta ne ba abiyat in ba tare da ambatan fasali ba a'a gaya muku ne ni anan wanda nike da asharhin ina da fasal na tsara ta akan fasalilluka dan a abiyat din nayi nisa sosai ina ganin kai baiti na 70 ma al-faslu salis fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga duka wancan abubuwan da ya gabata duk abubuwan da mai alburda ya gabatar kamar wannan ne bara'atul matla ne kyakkyawan mabudi kyakkyawan mabudi duk mawaka mawaki ya san da wannan yana daga cikin abin da yake zayyana kasida a same ta da bara'atul matla akwai husnul ikhtitam kyakkyawan rihewa kyakkyawan rihewa duk wanda zai kasance waƙe ne duka waka ko ta Hausa ko ta Larabci ko ta Shinuwanci ko ta mi duka tsarin su daya ya zamana a wajen budawa zai kasance zaka yabi wannan makarantar masala zaka yabi malam Naziru zaka yabi sarki wani kau ba daga buda waken ba abiyat in kau ka fara zubo mishi yabo a sai ka fara da takadimi da wani fara yaban garin da yake mallaka ko kuma zuwa daga am zuwa akhas ka fara yaban wani babban abu ka fara yaban garin da yake mallaka yake kalkashin shi zuwa ga kai zuwa ga gidan shi ga famin shi har zuwa ka kai shi ka kai gare shi kyakkyawan bara'atul matla a kenan a samu wannan yana daga cikin duk waka da ta zama na babu wannan to ba mai ita bai da fasaha bai san abin da yake ba ko su shata ka ji duk sun san da wannan suna kiyaye su in sarki za a yaba sai an fara da wata shinhuda daban ba daga fara ba kawai a ce kai ne mai kaza kai ne mai kaza kai ne mai kaza a daga farko he ma ya zama na baka san waye ma za a yaba ba sai ka bi shi a hankali za ka san cewa ga wane ne yake so ya yaba ko kuma in ya kasance wata mace ce zai yaba ba daga fara ba zai fara da yabanta a sai ya fara da wasu abubuwa daban ga sanin cikin waken jahiliya zaka gani abu ne wanda sun yi ittifaki gare shi mawaka to shine malam yayi ba daga budawa ba kawai ya fara da yaban annabi sallallahu alaihi wasallam duk da yayi kasidan ne saboda yaban annabi sallallahu alaihi wasallam amma daga farawa baka ganewa cewa ma me yake nihi baka gane me yake nihi ba daga fara dan saboda bai fara da zancan yaban annabi sallallahu alaihi wasallam sai da ya maka shinhuda amma kuma akwai ishara ga hakan kin ga duk mai hankali duk wani mai hankali zai gano zuwa ga ishara aminta zakur jiranin bizi salami mazauci dam'an jaramin muqallatin bidami am habbati riyahu min tilka ikazimati kaga gurin zikrul adlal ambatan kufafai inda mutunan ya zamna wanda kake so ka yaba yaban garin shi fara da yaban garin shi da inda ya zamna sannan kuma da kadan kadan haka kai zuwa gare shi bayan ya kare mana da husnul abun nan bara'atul wannan matsala sai kuma zai shiga baban abin da yake so shine faslu salis fi madahin nabi sallallahu alaihi wasallam cikin yaban annabi sallallahu alaihi wasallam yace zalamtu sunnata man ahaya zalama ila anista kat kadama hudurra min waramin wa shadda min sagabin ahsha'ahu wa dawa ta hatar hijaratu kashan wa tarfal adami yace warawatuhu aljibalu shummu min zahabin an nafsihi fa araha ayyama shamami wa akkadat zuhudahu fi hada uratun inna darurata la ta'du ala al-isani wa kaifa tad'u ila ad-dunya darurata man laulahu lam tukhrij ad-dunya min al-adami ya kai baiti uku biyar ko biyar nan biyar ne ko muhammadu sayyidul kawani yawa to ko bari mu fassara tsarin da muka dauka na biyu muna fassara abiyad in kafin mu shiga cikin sharhin nan yake cewa zalamtu na zalimci sunnata man aha ya zalama sunnar wanda ya rayar da duhun dare shine annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana zalamtu sunnata man aha ya zalama na zalimci sunnar tana da alaka baitin yana da alaka da baiti na baya ma'ana yace wala tazawwatu qallal maut nafilatan ban yi guzurin nafila ba kafin mutuwa ta kuma ban yi sallah ba banda tafarilla banda ta banda azumi ma ban yi banda na farilla ba to tunda haka ne kwa kawai na takaita akan farilla to zalamtu sunnata na zalimci sunnar wanda ya rayar da duhun dare shine annabi ila anistaqatta damahu ad-durra har sai da diga digen shi suka kai karan ad-durra tutarwa min waramin saboda kumburi annabi shine wanda yake rayar da dare har sai kafahuwan shi sun cika da kumburi to ni ko idan na takaita akan farilla na zalimci sunnar shi dan ba haka take ba yana kwana sallah yace wa shadda min sagabin wa shadda ahsha'uhu ahsha'ahu kuma shine annabi wanda ya darme ƴaƴan cikin shi min sagabin saboda wannan yunwa watsawa yan nan nade su ta hatal hijarati kalkashin duwatsu mi ya darme kashhan ya darme kudukukin shi kuibin shi muturifal adami wanda yake marasa jin dadi wanda yake bai tare da jin dadi annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda dan saboda ibada sai da ya daure kuibin shi ya darme tsatsan shi kamar yadda yazo cikin hadisi yace warawadatu hulijibalul shum manya manyan duwatsi sun nuho shi min zahabin na zinari annabi sai gami da kanshi annabi alaihi salatu wassalam fa araha ayyama shamami sai ya nuna musu da dogon karan hancin shi ya nuna musu cewa ba zai karba ba ya nuna musu kamun kai da cewa ba zai amsa ba kuma wannan ya tabbata shi ma a hadisi cewa duwatsin nan mala'ikan duwatsu ya zo ya bujuro mishi cewa in kana so in maida maka dutsin safa gaba ɗaya zamanin zinari ka rika ciyatarwa yace a'a na buƙaci yau in ci gobe in rasa banna buƙatar wadata yace wa akkada zuhudahu fi hada daruratu buƙatar annabi sallallahu alaihi wasallam akkadat fiha zuhudahu ita ta tabbatar mana zuhudin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka yi hakan suka nuna mishi duwatsin cewa su zama zinari a matsayin dukiyar shi yana cikin tsananin bukata yana cikin tsananin so amma ya kauda kanshi to wannan shi ya tabbatar mana da zuhudin shi dan ba zuhudi ba a baka abinda kana baka san shi baka bukata shi ka hi karhin shi kace banni so a abinda kana cikin tsananin shi kana so yace inna darurata la ta'du alal ismi lalle darura batta wucewa ga wanda suke kaman mu ne batta sa su darura batta sa wanda yake kaman me ne ya wuce ga abinda zai zubda mishi mutunci yace wa kaifa tad'u ila dunya darurata man yaya za a yi bukata ta kira zuwa ga wanda ya kasance a bukata ta duniya ta kira wanda ya kasance laulam tukhruji laulahu dan ba shi ba lam tukhruji duniya min al-adami duniya ba ta huta daga rishin ta ba yace kenan wannan duka bayan ya kawo muhammadu sayyidul kaunain was saqalaini annabi sallallahu alaihi wasallam muhammadu shine shugaban samammu guda biyu dukkan su da manawaya guda biyu mutun da aljan wal fariqaini da kungiya guda biyu min urbin wa min ajmi kungiya biyu larabawa da wanda suke gwarawa nabiyun al-amirun nahi fala ahadan abarra fi qaulin minhu wala na'ami yawa baiti na 30 dan mu tashi inda malam yake cewa zalamtu na zalimci sunnata man ahaya zalama zalama mafulun bihi ne shi yasa ya kasance mansubi na zalimci sunnar wanda ya raye duhun dare ila hayya zuwa istakat kadamahu diga digen shi suka yi ciwo ad-durra suka kai kukan ad-durra cutarwa min waramin saboda kumburi lugatul baiti luga ta baiti zalamtu na zalimta ai zalamtu sunnatahu bi tarkil iktidahu bi fi tazawwud bin nawafili abinda yake nihi ai na zalimci sunnar shi dan na bar koyi da shi wajen yin guzuri da nafilfilu li'annahu sallallahu alaihi wa sallam yuhiyil layla shadida zalam biha saboda shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yana rayar da dararraki masu tsananin duhu da salloli na nafilfili sallallahu alaihi wa sallam yawa sai ahayar zalama ma'ana ahayar zalama isti'ara ce ma zalama kinaya anil layali li annahu sifatun galiba laha da yace wanda ya rayar da dararraki kaga dare ba shi ake rayar suwa ba amma wannan isti'ara ce ma'ana ya rayar da siffa ce ta dararraki dare mai tsananin duhu saboda daren aka raya ai ba duhun ba ma'ana na raya wanda ke rayar da dare raki masu tsananin duhu waramin alwaram shine alinfitah shine kumburi wa yuqalu ana cewa da larabci warima yarimu bi kasrihi ma da yin kasara wasali kasa waraman wa tawarrama huwa tagalluzuhu min maradin shine kumburi saboda rishin lahiya hannu ya kumbura ko kafa ta kumbura kumburi ne da muka sani yace wa jam'u alwarami awram jam'in shi shine awram mutanabbi yake cewa wa izuha nazaratun minka sadiqatan anta hasuba ashumin fi man shammahu waramu ma'ana albayt ma'ana baiti hazal bait tafsirul ladzi qablahu wannan baitin fassara ne ga baitin dake gabanin shi yayin da ya ba mu labari game da cewa shi mutun ne mai sakaki kuma ya bar nafilfilu sai yace hakika nayi banna a karan kaina na bar koyi da sira ta annabi sallallahu alaihi wasallam da hanya ta annabi wanda yake rayar da dare raki yana yawaita ibada da salloli cikin dare mai tsananin duha kahuwan shi sai kumburi sosai wannan yana mana nuni ga hadisin da Aisha ta rawaito Allah ya rada ita take cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza salla qamaha ta tanfadira rijla ya kasance idan zai yi sallah yana tsayuwa har sai kafahuwan shi sun tsagi Aisha take cewa ya ma'aikin Allah zaka aikata haka Allah ya gafarta maka abin da ya gabata na zinubanka da ma wanda zai zo baya yace yake Aisha bazan zamana ba bawa mai godiya ma'ana to godiya ce nake akan Allah inda nake ma Allah kan abin da ya ba nikin sai baiti na gaba yace wa shadda ahsha'ahu annabi shine wanda ya nade ƴaƴan cikin shi min sagabin saboda yunwa wadawa ya nade su ta haka alhijarati kalkashin duwatsu kashahan kuibin shi kuibi ma'ana tsatsu muturifal adami wanda yake marishin jin dadi lugar baiti asagabu shine aljuu dan saboda dasinun da gainun da ba'un asali ne wanda yake nuni akan yunwa almasbaga shine almaja'a ita ce yunwa ana cewa sabaga ay sagaba yasgabu suguban wa huwa sagibun wa sagabanu ibn durayd yake cewa daga cikin malaman lugha la yakunu sagabu illa ju'ima at-ta'abi yunwa ba a kiranta da asagabu sai in ta zama na yunwa ce tare da gajiya wanda ya fito daga gona ya kwaso yunwa shi za a ce mama ahu sagab yana tare da asagabu yunwa sai kuma tare da gajiya ba yunwa ba wanda yana gado a kwance kincin tuwon ne bai ci ba yasa za a kirata da aljuu kawa za a kirata amma asagab sai yunwa dake tare da gajiya yace wa rubama sai summi al'adashi sagaban so diyawa ma na lokacin suna kiran ishruwa ma a matsayin asagab walaysa bi musta'malin amma a larabci dai ba shi bane daidai ibn al-khayyat yake cewa la yastakuna ladayhi al-mahala fi sanatin yashku bi hasagab al-muqri wal-qari yace basu kai kukan yana yaban wani sarki basu kukan hari a wajen shi cikin shekara guda suna kukai kukan yunwa al-maqri wanda ya kawo aka ya dau gara da wanda ya dau wanda aka dau garan shi yake kukan yunwa kuma an koma zamban wani wanda shi in an kai mishi da shi da bakon duka kukan yunwa suke al-kasha yace al-hasira shine kuibi wa huwa misalu falasin kama falas ne a wajen sarf ma baina al-hasira ila dal'i abinda ke tsakanin kuibi tsakanin tsatso zuwa hakarkari na baya shi ake cewa al-kashahu amma al-kashahu da yi mishi abin nan wasali duka al-kashahu shi wannan da darmi ne da yi mashin mai ruwa darmi al-kashahu amma kuma an ce al-kashahu da fataha su duka al-kashahu kafin da wasali bisa shinun da wasali bisa shi kuma wannan da'in yusibul insani fi kai ciwon kuibi ciwon tsatso shi ake cewa al-kashahu da wasali fa iza ku yi minhu idan aka yi mishi lallas sai a ce kushiha bil bina'il maf'ul an yi mishi kasha fa huwa makashuhun yace wal kashihu allazi yadwi kashahu al kashihu shine wanda yake lullube kuibin shi alal adawa akan adawa akan gaba wakila allazi yataba'adu minka shine ibn al abd tarafat ibn al abd yake cewa cikin shu'ara'ul jahiliya fa alaitu la yanfaku kashi bi danatan ligadbi rafiqi shafratayn muhannadun kashahi bi danatan fa alaitu nayran suwa la yanfaku kashahi kuibi na bazai gushe ba bi danatan a boye ligadabin dan saboda hushi raqiqa shafratayn mai kalan kalan kin abun nan lebo muhannadun wanda yana rataye da takobi mai na kiran hindu ya aw yake cewa wala khair fihi ghaira anna lahu jinan wa anna lahu kashahan idza qama ahadama wa anna lahu kashahan haka imru'ul qais amiru shu'ara yake cewa wa kashihil latifin kaljadil muhassarun wa sa'inka umbubi saqiyil muzallali wa kashihin a cikin shu'ara'ul jahiliya al-mutarifu shine an-na'imu mai ni'ima abu mai tsananin ni'ima shi yake cewa al-mutarifu dan saboda at-tarafu shine at-tana'umu jin ni'ima wa at-tatarifu shine husnul giza an ance tatarifu shine abinci mai dadi wa rajulun mutarrafun wa mutarrafun muwasa'un alai, wanda a rayuwar shi a yalwace, wa tarafar rajulu wa atarafahu dallalahu wa mallakahu karafalahu, ance atarafahu ya bashi jin dadi. Shi yasa Allah yake cewa illa qala mutarafuha, sai majiya dadin garin sun ce ulu tarafi ma abuta jin dadi, ana nihin shuwa gabanin na sharri da kuma wanda su suke jagoranta su. Zurrumma yake cewa ala rubba khasimin mutarifin karkabtuhu in kana alwayu shibihu alhaqu badila, yace rubba khasimin so diyawa nawa nawa ne abokin kusuma mutarifin mai jin dadi dan gidan jin dadi karkabtuhu wanda na kifar da shi. Al'adamu aljaludu ita ce fata mutarifin adami wanda fata shi ba ta tare da jin dadi. Mutanabbi yake cewa alqaumu adiyafun wa shattafi shi yami wa kulluhum yajma'uhu baitul adami. Al'adamu ita ce fata, ma'ana fata shi ba ta tare da jin dadi ba, ma'ana albayt, ma'ana baitin annahu shadda wasdahu, cewa shi ya nade tsakiyar shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya nade tsakiyar shi mai albarka da dutsi, kuma ya nannade ta wannan kuibin nashi mai ni'ima mai daraja mai kima, ya nannade shi da dutsi dan ya rage ma kanshi jin zahin yunwa, ba dan kasawa ba, ba dan gazawa ba gami da samun abinda babu makawa na rayuwa, a dan saboda tawadu'u ne da kaskantar da kai, yana jin kumya shi ya zaba cewa ya rayu miskini, ya mutu miskini, a tada shi cikin taron miskinai gobe kiyama, an bujuro mashi dutsin safa gaba ɗaya ya zama zinare ya kiya, dan kan wani waye ji a ce annabi yana nade gaban shi, yana nade cikin shi dan saboda yunwa ya samu kiyamun laili, tunanin cewa kasawa ce da gajiyawa na ya hote ya nemo abincin da zai ci har ta kai haka na, a'a ba wannan bane, yayi karhin wannan shi ya zabi wannan rayuwar. Na 32 warawadatul jibalu shimmu, yace duwatsu wanda suke masu girma masu tsawo sun zo mishi da zinare gagami kansa, annabi sallallahu alaihi wasallam yake lugatul bait rawadatu ay talaba minhu aljibalu, duwatsu sun nema a gare shi, ana cewa rawadahu alal amr murawadatan ay talabahu minhu fi'luhu ma almukhada'a, ya nemi ka nemi cewa mutun ya maka abu tare da yaudara da dubara. Fal murawad ya talaqa fi talabi, an ce murawad ne mai wayo cikin neman a mishi abun, talatufal mukhadi bi da sannu ta dan yaudara kuma yayi kwadayi akan sai an mishi abun, shine abun nan mai yasa suka ce sanurawidu anhu abahu, zan mu lallashi uban shi cikin wayo da dubara da yaudara mu kwato dan, dan sun san haida wayo da dubara da yaudara za su iya amso shi. Warawadatu allati huwa fi baitiha, ya nuna cewa neman shi da tayi nema ne na yaudara, Yusuf zo zo nan gurin cikin daki ka mini kaza, zo ka mini kaza, alhali kuma ba wannan take ne, kaga yaudara ce, sai Allah ya kawo kalman murawada dan saboda akwai yaudara a ciki. Sanurawidu anhu. Fal murawid ragib al-Asfahani yace al murawid shine tunazu gairaka fil irada faturiduk, abinda zaka niha kai ka nihi kaza shi ya nihi kaza, shi yasa ɗan uwan annabi Yusuf kace sanurawidu anhu abahu, na hatalu alaihi wa nafada'u, zamu mushi wayo mu yaudare shi gami da abinda yake so ya tura Binyamin tare da mu, shine abinda suke nihi. Haka yace warawadatu allati huwa fi baitiha annabsi, ashummu shine al-awali na'atul liljibal, al-jibalu shummu, manyan duwatsu masu tsawo sune al-awali. Shamamun ashamamu irtina irtifa'ul anfu, anci fulanun bihi, shamamun shine mai dogon karan hanci, kinaya ce gami da arrifa wa uluwun nafsi, daukaka da kuma jiji da kai kai gami da kan cewa bayya bukatar wannan. Haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna musu duwatsu da aka nuna mishi zama zinare, ya nuna musu dogon karan hancin shi, ma'ana ya kau da kai ya nuna musu bayya bukatar wannan. Ma'ana baitin yace wargama juhu haza, duk da wannan yunwar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tare da ita, an bujuro mishi duwatsu masu girma masu dogon tsawo kan cewa su koma zinare su zama nashi, amma ya kau da kansu gare su, kau da kan da ko kallon su bai yi ba saboda zuhud mai tsanani. Daga Abi Umamah al-Bahili Allah ya rada shi yake cewa, ga hadisin zan kawo, annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa urida alai arada alai ya rabbi li yaj'al li bata'u makka zahaban, yace ubangiji na ya bujo buro mini dudduwa tsin makka ya maida mini su su zama zinare. Fa qultu la ya rab, nace a ya Allah, lakin ashba'u yawman wa aju'u yawman, in samu yau gobe in kwana da yunwa, haka nake bukatar rayuwata. Yace fa iza ju'tu tadarra'at, kuma wannan rayuwar da annabi ya zaba ko a rayuwa ta yau ta duniya, matukar mutun yayi adalci ya kalli yadda al'umma suke rayuwa gudanar rayuwarsu ta yau, zai tabbatar da cewa abinda annabi ya zaba na qana'a shine daidai kin jin dadin rayuwar duniya da lahira, ba ya kasance mai kudi ne, ya kasance kudi sun wuce misali, sun kai inda ana lissafa shi cikin masu kudi, ya zamana ya shiga hayaniya bai cikin iyalin shi bai da lokacin iyalin shi bai da lokacin balle a wannan zamanin namu can ana gifa shi da tsahi can ai abukan kasuwa su gehe shi da tsahi matan shi su gehe shi da tsahi abukan sana'a su gehe shi da tsahi ya zamana menene gaba ɗaya zaman rayuwa ta susuciya koma mahaukaci wannan rayuwa ita ce mutun zai zaba akan cewa yayi kudi sama da ya samu alƙana'a da annabi ya zaba mishi ya kasance ya yi karhin bukatun shi amma ba ya zamana ba rayuwa wanda zai kasance ta halaka shi yace wa zukurka iza sabati yace fa iza ju'tu tadarra'tu ilayka idan nayi yunwa sai in kaskantar da kaina a gare ka matukar ciki kullun yana cike to ba tana Allah yace wa zakartuka iza shabaitu kuma in yi zikirinka in na koshi zan gode maka wanda Tirmidhi ya rawaito shi hadisi ne hasan na 33 akara zuhudahu fi hadha rutay buqatar shi ita ta tabbatar mana da zuhudin shi annabi sallallahu alaihi wasallam ita kuma darura yace buqata batau ta'addanci ga wanda suke kamammu ne Allah ya kiyaye su tsananin buqata bai sa wanda Allah ya kiyaye shi ketare gona ya ketare dokar Allah lugatul bayt daruratu ai hajatuhu ila shay'in minhu fi ma'ashihi wa ma'adi yadda yake buqatar abin a cikin rayuwar shi ta yau a cikin rayuwar shi ta gobe amma kau da kai gare shi al abun al ismu jam'u ismatin ne wahu yahbuz wal man isma ne shine hanawa da kiyayewa ma'ana shi zawil ismi ma'abuta isma ai ad darura la tata'adda ila ahli al ismi hatta taj'alu muhibbuna dunya wa la yazhaduna fiha ai darura buqata battasa wanda Allah ya kiyaye su sun kame kansu su tsallake su ketare su je zuwa ga san duniya ba za su kyamace ta ba su maida ta banza ma'ana al bait ma'ana baiti ai anna shiddatu hajatihi ai tsananin buƙatar shi zuwa ga rayuwar shi ita ta tabbatar mana yadda annabi yake da tsananin zuhudu alaihi salatu wassalam dan ya kau da kai gare ta ya bijire mata yadda yana da tsananin buƙata wanda yake cikin yau ya ci gobe ya rasa ai kwana nawa ba a dora tukunya gidan shi ba a ce dudduwa tsin maka duk wanda ya san maka ya santa da duwa su dudduwa tsin maka a maida su zinari kuma a matsayin naka yace banni buƙata wannan yake tabbatar mana da zuhudin shi da gudun duniyar shi alayhi salatu wassalam yace wala tarku shay duk wanda ya bar abu lokacin yana tsananin buƙata shi dalili ne akan cewa ya hi karhin zuciye shi shine ma'asumi la yulayyun alfaqar udahu duk wanda ya kasance mai kama kan shi ne to talauci bai kariya mishi gadan bayan shi bai lankwasar da iccen shi dan yana cikin babu dan yana cikin kunci bai ya sa shi wannan ya zamana ya kauce ma hanya sai baiti na 34 yace wa kaifa tad'u ila dunya darurata man laulahu lam tukhrij ad-dunya min al-adami ma'ana al-bait wa kaifa yumkinu li faqrihi an yughrihi tayaya za ai talaucin annabi ya cinna shi bi shay'in min zakharifi ad-dunya wa zinatuha yaji yasu abu na kawar dunya da kyanta wa huwa allazi lam tukhlaq ad-dunya bima fiha illa li ajlihi shine kuma annabin da ba a halitta dunya ba sai dan shi nan gurin hakim akwai magana a karkashin wannan magana tashi zan mu kawo ta al-imam al-hakim ya yi ruwaya daga Umar dan Khattab Allah ya rada shi yake cewa Annabi alayhi salatu wassalam yace lamma tarafa Adamu al-khati'a yayin da Annabi Adam ya aikata zinubi kala sai yace ya rabbi ya kai Allah as'aluka bi haqqi Muhammadin ina roƙonka da haƙin Annabi Muhammad lamma gafarta li ya Allah sai ka gafarta mini fa qala Allah sai Allah yace ya Adam ya kai Annabi Adam wa kaifa aratu Muhammadin wa lam akhluquhu ya kasan Annabi Muhammad al-hadi kuma ban mahalice shi ba yace ya Allah li annaka lamma khalaqtani saboda kai lokacin da ka halice ni ka busa mini rai a cikin jikina na daga kaina sai na gani a jikin jikin gimshikan al'arshinka an rubuta la ilaha illallah muhammadur rasulullah fa alimta annaka lam tadif ila ismihi illa ahabul khalqi ilaik daga nan sai na san cewa baka gama sunanka ba da me wannan sunan sai dan ya kasance mafi soyuwa cikin halittunka gaba daya fa qala Allah sai Allah yace sadaqata kai gaskiya ya Adam yace innilu ihu inni innahu la ahabbul khalqi ilayya lalle annabin nan da ganar rubuta sunan shi ala arshi shine wanda kab cikin halittu ba wanda na hiso sama da shi ud'uni bi haqqihi ka roke ni da haƙin shi nayi maka gafara yace walaula muhammadun ma khalaqtuka dan ba annabi muhammadu ba da ban halice ka ba qala al hakim hakim yake cewa shine wannan isharar da yake shi busairi Allah mushi rahama eh shine yake nuni zuwa ga abun nan wannan hadisin da hakim ya huddo hakim har yake cewa hadisi ne sahihul isnad walakin al hakim rahimahullahu mutasahilun fit tasihi kama huwa mutaqarrir hakim mai tasahulanci ne yan sako sako ne cikin sahha hadisi Allah mushi rahama wannan sananne ne wajen malaman hadisi littahin sha al mustadrik cike yake da hadisai masu rauni wanda ya inganta su Allah ji kanshi anan gurin ga manyan malaman hadisi mi suka ce al-Imam al-Baihaqi Allah mashi rahama bayan ya huddo wannan hadisin yace tafarrada bihi Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam min hadzal wajhi anhu wa huwa da'ifun yace hadisin da'ifi ne Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam shi ya rawaito wannan hadisin ta wannan huska shi kuma mai rauni ne shi kadai kuma ya huddo shi ma'ana rawi ne da'ifi kuma ya huddo hadisin da ba wanda ya huddo shi sai shi to wannan shine al-hadith al-fard wanda mai rauni ne rauni shi ba a amsa shi al-Imam az-Zahabi yake cewa ruya an rawaito daga Isma'il ibn Salmat ibn Ka'anab daga Abdurrahman ibn Zaid ibn Aslam khabaran badilan fihi wani hadisi watacce ce ya Adam ya kai annabi Adam dan ba kai ba daban ba annabi Muhammad ba da ba mahalice ka ba bai haƙi ya rawaito shi cikin dalailun nubuwa a cikin littafin shi mai albarka wama fi hadha al-hadith yunaqid qawluhu a cikin wannan hadisin abinda ke cikin wannan hadisin cewa ba a halici duniya ba da sammai da kasai gabaki dai sai dan shi annabi alaihi salatu wassalam ya ci karo da abinda Allah yake cewa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun liya'buduna gaya ce hadafi ne dalilin da yasa Allah ya halice mu ya halici sammai da kasai shine dan abota mushi dan bautar shi duk da halittar ta annabi alaihi salatu wassalam ta shiga kalkashin bauta ma Allah mi yasa dan saboda annabi alaihi salatu wassalam saboda shi yazo karantar da al'umma yadda za abota ma Allah to amma ba ana magana kyan ma'ana hadisin ba ana magana cewa bai inganta ba walam yaqul illa li ajli nabi bai ce ba na halici sammai da kasai sai dan annabi na da manzo na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa ina halici duniya kuma na halici annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saboda bauta mini dan saboda abauta mini wannan bayanin yana cikin abun nan naqdul burda na Abdul Baidi as-Sayyid Sukar ko wani malami Allah mashi rahama da dadde ne yana da littafi na Qadul Burda kamar yadda muka faɗa Allah ji kanshi babu wani littafin da shekaran jiya muka huddo kuskure a Sahih Bukhari wanda malamai bittifaqil ulama sun yi ittifaqi kuskure ne to duk wani littafi yana da wannan al-Burda tana da wannan Allah ji kanshi akwai abubuwan da sun saba ma shari'a to akwai malami da dadde sa'annin shi wanda zai littafi na Qadul Burda yabi irin wannan abiyat in ya tsamo su cewa wannan abiyat in sun saba ma hadisi sun saba ma aya daga ciki akwai shi ya kawo wannan bayanin duka da na kawo babu ɗaya daga gare ni yace wa fi nafahatil latifa ala al-burda sharifa akwai littahi da aka kawo sharhi ne na al-burda tana da sharhuka masu yawa jangam akwai an-nafahatul latifa ala al-burda sharifa yace tambihun rubba qa'ilin yaqulu so di yawa zan mu same yace mai fada yace kaifa yi ukaru ta yaya za a hankalta anna dunya inna ma kharaj min al-adami ila al-wujudi bi sababin nabi sallallahu alaihi wasallam a ce duniya ta fito daga rishi ne zuwa samuwa saboda sababin annabi sallallahu alaihi wasallam qultu sai in ce kasa da sayyidul busairi an yi khabar bi mawasuhu abinda shi zai ba ta kyakkyawan ma'ana baitin kyakkyawan ma'ana yace abinda mai al-busairi mai al-burda yake nihi yana nihin yana ba mu labarin cewa aiko annabi alaihi salatu wassalam mutane suna cikin rishin suna cikin rishi sun kasance rishi na mi rishi na shari'a suna cikin duhu na shirka ya rirhe su sai ya taho ya tahiyar da wannan duhun wa farraka kataibuha wa kasara al-asnam ya kare duguma kaya kare sadaukan fata ya tabbatar da ka'idodi musulunci sai dalilin shi Allah ya samu duniya daga babu zuwa akwai ta shari'a sai ya bayyanar da addinin shi mai kakke ya shiryar da zuwa ga hanya mai kakkiya sai ya zamana wannan kama an huddo duniya daga shi babu ne zuwa akwai me yasa mawaka suna da irin wannan yace kamar yadda sha'ir yake cewa akhuka isa da amayi tanfaqa malahu wa anta ahayta ajyalan min al-adami kaga ahayta ajyalan ka rayar da wasu al'umma daga babu sarki ne ake yabo shi ya isa huddo wasu daga babu zuwa akwai shi ya halice su amma yana nihin kai ka ba su abin da za su rayu kai ka kula da su suka rayu to kaga wannan kyakkyawan ma'anan mallaye ce ita zan mu ce busairi yake nihi ba yana nihin ba cewa an halici duniya annabi ya huddo ta daga babu wa kad zakara ibnu miqlash ya ambata cikin sharhin da ya kawo cewa wani mutum yayi itiradi akan wannan baitin yace ta yaya za a ce annabi alaihi salatu wassalam dalilin shi aka huddo duniya daga akwai zuwa babu wanda kahin shi an yi annabawa da al'ummomi da dama sai ibnu miqlash yace na bashi amsa a bayan na zarge shi nace mishi qadi garnata yace a ladabtar da shi ga abin da ya kamata yace fali ta addama a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yayi ladabi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam anan gurin abin da yake nini yan uwa mu nura da kyau yanzu wannan ayya tabbata cewa wannan baitin cewa annabi alayhi salatu wassalam dan shi aka halicci duniya ya huddo ta daga akwai zuwa babu wannan sifa ce ta ilahantaka to amma in ka zo zaka kore cewa annabi alayhi salatu wassalam wannan ba sifa shi bace sifa ta Allah ce ka fade ta da ladabi da mutuntawa da darajata ta yadda jahili ba zai gane ba ma i'tiradi kake kai raddin ta yadda cikin yadda za a gane amma in ka fade shi da wani usuluban da zai nuna na ƙasa annabi shine abin da za a yi ta samu wasu suna cewa ya ci mutuncin annabi ya ga yamma annabi magana ya ga yamma annabi kaza to wannan ya zama ladabi cikin maganganun ka sai ya zama sun ba ma mai sauraro kyakkyawar sura kuma wanda ma ba mai sauraron ka bane zai tsaya ya aje hankali ya fahimci abin da kan nuha amma yanzu nan gurin kawai daga fara a ce ai wannan baitin da malai ya faɗa ba haka bane duniya ba a halice ta ba dan annabi ba a yi ta ba dan annabi Muhammadu to yanzu wannan magana wannan muguwar kalmar ka rika faɗar ta huto cikin jahilai a kai raddi cikin usulubi kyakkyawa wanda zai kumshi girmama annabin alaihi salatu wassalam babu mai shakku cewa duniya tun Allah da yayi ta abinda ke cikin wannan hadisin haka ne babu wani bawan da Allah ya halitta wanda yake so sama da annabi sallallahu alaihi wasallam duniya gaba ɗaya har su annabawan har annabi Adam kakan namu har annabawa su annabi Ibrahim sun shaida sun tabbatar da cewa shine gaba da su to kenan wannan sifar ba dan bai cancance ta bane sai dai kawai dan Allah bai tabbatar mishi da ita ba cewa shi ya huddo duniya daga babu zuwa akwai bai tabbata ba ga wannan ga Allah madaukin sarki yadda ya faɗa ina ga wannan abiyat din guda nawa ne muka doka biyar ne ko biyar ne to nan zan mu takaita abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan shi na kuskure Allah madaukin sarki ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ha shi duka ma gaba ɗaya za a ce in kanwa in wannan in bera da sata da wadawa ma da wari in ya zama na su wancan suna wuce gona da iri wajen matsayin annabi da darajar tashi to kuma wanda suke daga hura in za su yi raddi su bada amsa akan wannan abu sai su yi shi da mummunan ladabi sai su yi shi da ladabin da za a fahimci cewa na ƙasa annabi ne kake sallallahu alaihi wasallam to duk wani abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam to in za a yi ta'amuli da shi ana kokarin yin amfani duk wasu alfaz na ladabi na mutuntawa na darajatawa ana kokarin yin su ta yadda in jahili ne zaka ba amsar bai ma san ba cewa raddi ne kai ga wannan baitin bai ma fahimci ba cewa ka ba da amsa ne ga cewa wannan abun ba haka bane